Mawdu'in na bana shine inganta ilimin mata don tabbatar da dogaro da kai mai daurewa a fannin tattalin arziki wa matan. Madam Sani Hajiya Magajiya ita ce mataimakiyar daraktan hukumar kyautata rayuwar mata da yara kanana ta Damagaran. Ta bayyana dalilin wannan mawdu'i nasu.
Mawdu'in namu shine bisa kan kare jahilci, ne kare jahilci makaranta. Kuma bayan makaranta dole in mutum ya samu ilimi sannan ya kamata a ce mutumin ya samu aiki
musamman a yanzu aka duba mata a karkara suna cikin wani hali na yasu musamman ma a game da matsaloli na rayuwa babu wani abu da kuka yi kan wannan fanni
to kin ko ita matsala duk mere yana tare da ita amma na ga mutum cikin matsaloli alhamdulillah yanzu a karkara ita ka diba ce daga wajen fannin ai daka da wani wannan yanzu ai alhamdulillah karkarar da zaki je a ci ana yin daka babu mashi dadinci ko kuma ma sai ni sai ce ma babu ita kenan alhamdulillah akwai matsala amma dai matsalar dai ba irin waccan bace ba
sai dai yayin da na leka karkarar na samu wasu mata na hidimomin su inda suka sai damun su dai ba su san ma da wannan sallar ba
to wani mamma wallahi ban sani ba in ba yanzu da kuka isko ni wannan ma ban sani ba wallahi magabata su taimaka mu kawai da abinci a muna da matsala abinci tun da yanzu da almasara ya kaba da 130 ka aure tiyawa
ruma na su wallahi ba mu san ba ma ana yi sallan mata gaskiya matsala anan karkaran muna da matsalar ruwa kuma muna da matsala gaskiya ta abinci amma wajen siryan mashin komai anan gashi an wadata da shi gaskiya
harira sunana yanzu ce ne nake kuma halau cikin wannan ga abinci tsada yake
tamar abari muryar amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar